GotInstrumentals.com.
Word. Split personality. I drill. BOC. No English, baby.
I grind so hard, come on, Gari da Nika. Gari da Nika. Gari da Nika. I grind so hard, come on, Gari da Nika. Gari da Nika. I Gari na Nika. I grind so hard, come on, Gari da Nika. Gari da Nika. Gari da Nika. I grind so hard, come on, Gari da Nika. Gari da Nika. I Gari na Nika. Bari ingaya ma. Dare pa bani barci got my eyes on the cake dan in yankin na fannin gari nake nikawa sauran suna tabarji trying to get papers dan dole CBN su sani on a mission to save the game up wane mai gina banki so I got to grind meals dan in but it's the change it turning dreams to reality zahirin mafarki you know they talk money you know be wajibi ga manci ai in baka sani ba success tana kira na sai shi in love with the boy soyayyar ma ba iyaka sai sa kan gaba nake dan fa ban jiran jira ba staying faithful to the truth wane wani ibada dictating like a soldier ni pade ban siyasa just try to do me suka ce ban iya ba rap CEO ni ne mai biya na now I got me on the picture Mikasa.
I grind so hard kamar gari da nika gari da nika gari da nika I grind so hard kamar gari da nika gari da nika ai gari da nika I grind so hard kamar gari da nika gari da nika gari da nika I grind so hard kamar gari da nika gari da nika ai gari da nika
I'm steady on the grind kamar dusan markade rashin iyawa ne ya kawo tushen tankade gotta kill poverty har da mushen zankade I'm 9/11 history ko na rushe zan dade a kai na sarki Suleiman yayi annabci daga si zuwa gumza har dukkan karansi dan inna ta ce mun da gaye mara ko tasi matukar hulla da mafi kwazan yan da ko yafi irin gidan sinemi a bai wa tuwo lami gidan mai kiwon ya kuwa hayas a jido yadi ai matashi bai taba wa gado fadi lafazi ne kadai ya iya yi wa ado tadi I grind so hard laushin ya fi na alabo mu ne za mu ci kyauta yin cup in har dai da rabo I'm on my grind to concentrate more on this meal stream cause having nightmares in the daytime kill dreams
I grind so hard come on gari da nika gari da nika gari da nika I grind so hard come on gari da nika gari da nika ai gari da nika I grind so hard come on gari da nika gari da nika gari da nika I grind so hard come on gari da nika gari da nika ai gari da nika
I is the nigga, mai gari da nika dan dano nake da shi magi da siga mummies go over brothers amma ba ni da visa da ma no I is villa mai tadi a kida sai sa kamar engine nika is the way that I grind this na 0 hours pasara babu time so when you listen close I don't speak no English split personalities but I no fit to distinguish
boss the sun to one dasa say garin sa moda surpe here we come not to make them hate the rest the bundles and they grinding coins for the mill gasilin look how ingi so hankuruma ya tuba da ga durkusawa kinji da mutan ya ga manci yana ta manni sai ga makaho ya gani ya ce wai ai ya sani neman kudi kawai nake a kowace fanni aim at the big prize na gaji da kashe canji
I grind so hard kamar gari da nika gari da nika gari da nika I grind so hard kamar gari da nika gari da nika ai gari na nika I grind so hard kamar gari da nika gari da nika gari da nika I grind so hard kamar gari da nika gari da nika ai gari na nika